Master.
Ah, idan gangar so ta doku sai ka ji tamkar kai dai yakewa riga ce kowa yana da kuma san ba damar cirewa auduga dadin tabawa asalme yake gun dan danawa kuka gun salibewa tarihi ne gun dadewa su fabi ce gun
Sugar.